الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنقلقة والموقوذة والمتردية والنئيرة وما أكل السبب إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تختصموا بالأذلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمسة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولكاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا همة الشيخ انظري لنا بهذا المحضر وامتلئي بنظرة تأتي لنا بالزفر. ورمد عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحرقة والموقوذة والمتردية والنديعة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم الفسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. Alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala a yau muna ranar Asabar 15 ga watan Ramadan hijira 1443 wanda ya daidai da 16 ga watan 2022. To har yanzu jiya mun fara karatu a cikin suratul Ma'ida, yanzu din ma za mu tashi a cikin wannan aya. Allah subhanahu wataala yana cewa hurimat alaikumul maitatu. Dan jiya mun yi karatu a cikin waccan aya da ta shuda, inda Allah ke cewa ta'awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Allah ya ce idan za ku taimake ke da yawa juna to ku taimaka wa juna akan aikin da'a da tsoron Allah, kar ku taimake juna akan saban Allah da shishigi ko kuma ta'addanci. Duk abinda ka sani akwai ta'addanci kar ka sa hannu a ciki. Wattaqullaha, Allah ya ce ku ji tsoron Allah. Innallaha shadidul iqab, lallai Allah mai tsananin azaba ne. Hurimat alaikumul maitatu, an haramta muku mushe. Al-muharramat min ad'am, abin da yake abin haranta na abinci shi ne za a gaya mana a wannan sura. Dama ita wannan sura tana magana kan abincin da yake halasta na haram, sannan tana magana akan farauta, tana magana akan wato shari'o'i dai daban-daban. Wannan aya ta kawo, wannan sura ta kawo suratul Ma'ida. To anan an fara da maganar abinci ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an haramta muku mushe. Akal maitata haramun ma mata da nafsi, abin da ya mutu da kansa ba a yanka ba, dan ba ta mutu da kansa mushe kenan. shine mushrikai suke ce manzon Allah ai mu ce yankan Allah wai su a wajen su yankan Allah ya bi yankan mutum to na Allah ya kashe abinda Allah ya kashe ai ya bi abinda mutum ya kashe ana su kene to ai shari'a kuma sabanin hankali ne inda hankalin kai ke ba na shari'a take ba so da haka Allah ya ce duk abin da ya mutu ba a yanka ba haramun ne ku ci mushe kenan haramun wadamu hakan Allah ya ce jini haramun ne ku sashi jini haramun almasu wanda yake abin zubarwa damul ladzi yakhruju halatin sa jini wanda yake fitowa a lokacin yanka wa hantawi kenan wanda yake zuba wasu na tarawa su diba su je a soya a ci haramun wannan jinin haramun illa ya kama zuwa da yace an halin samani wato maita tani wadda mani yace an halin samani jini guda biyu da mushe guda biyu inji Allah jinin guda biyu al-kabit wa tihal hanta an gane da saifa to su wannan jini ne dunkule hanta an ka lura da hanta jini ne amma annabi ya ce Allah ya halin samani wannan to haka nan mushe guda biyu shine al-hut wal jarat da fara da kifi ko da ai baba yanka shi yawa yana da rai ne a jefa a kama sawa a dafa kawai haka nan fara da kifi wanda Allah ya ce mushe su halal ne gare da Allah halal sami amma ba su ba jini ka diba jini ka soya ka ci haramun walamun hanziri haka nan fa wato namun alhanzir alade ko jado ko ana ce da shi alade to haramun ne wato ainihin da naman shi zubiha aw lam yuzba ko ma an yanka ko ba an yanka shi ba amma uhilla li ghayrillahi bi da abinda aka daga murya aka yanka ba da an basan sunan Allah ba ba an bace sunan Allah wajen yanka shi ba sai aka ambaci sunan wani gunki ko wani abu ba kuma wai dan an yanka saboda wani abu ka san rashin fahimta wai in ka yanka rago kace ga yana an yi maulidi da shi don suka ce wannan ragon haramun ne a ci don an yanka ma maulidi ne ci to ai ba an ce ba an faɗi sunan maulidin bane wajen yanka ko ai ba sunan maulidin aka faɗi ba an ce bismillah to nan ce bismillah sai aka yanka to kowane musulmi zai iya ci ko maulidi da ai ko ma me da ai wato a je dai ai amma dai yankan dai ake magana inda an baci sunan Allah wajen yankan ba an baci sunan wani abu ba wa ba uhilla bihi li ghayrillahi abinda aka ambaci wani Allah aka ambaci sunan wani Allah ba Allah ba shine haram zubiya alas bi ghayri aka yanka shi da sunan wani azabu bismillah faqat yanka da sunan Allah kawai bismillah wallahi jizu bismi ghayrillah yanka bai yiwa da sunan wani Allah ata zikirin rasul ko manzon Allah ba ambatan sa wajen yanka a ce muhammadu a yanka a yanka bai ba inda zabi haramun wal munhalikatu dabbar da ta makare wato igiya ta makare ta mutu ita ba haramun ne a ci ta bai zan ta da katbi bakaratu idan wato saluwa ta makare da igiya aushatu ko akuya ta makare da igiya fa mata ta mutu fa yayin mai tizin ta yi mushi haramun ne a ci wal bawquzatu da dabbar da aka jefe da sanda ko aka je bugu aka buge kanta sai ta fadi ta mutu wannan ita ma ba za a ci ba haramun ne maqtulatu darban idan lura ba da asan in an buge ta da sanda fasaka dan ta fadi mai ta tai mushe falatu kan ita ma ba za a ci ba haka da wal mutaraddiyatu wanda ta gangaro daga saman dutse ta fado ta mutu ko ta hawo sama ta fado ta mutu ala ulwi ila subul daga sama sai kasa amma ta ita ma haramun ne wannan diyatu da dabbar da wata ta soki wata da kaho kamar shanu ne sai wata cike wata cikin da kaho sai ta fadi ta mutu ita ma haramun ne almaqtulatu bi dadahi uhraki wata ke abin kashewa da sukar wata wama akala sabu da abinda zakoka suka ci dabba ce zaki ya kalkala kamar barewa ya kama ya ci ya galgala ya jefa da sauran haramun ne to sai Allah ya kawo istisna ya ce illa ma zakaitu sai dai wanda kuka yanka ta makare kaga tana haure tana iwu za ta mutu sai ka yanka to za a ci haka ne ta faro daga sama tana haure haure ka yanka za a ci an bayin ta haka nan wata ta soke ta da kaho tana haure haure aka samu aka yanka za a ci
sai sai Allah ce illa ma zakaito
shi ne abin da kuka yanka ai adarakatul ghuyuru kuka ruski ruhi min hadhihi al-ashya daga wannan abubuwa fa tsaba su kuka yanka hadhihi al-ashya idan ma ta awasar ila halati ko kuma idan ta mutu ko kuma ta sadu zuwa ga wani hali wanda labudda an ta muta ba makawa ko ba a yanka ba za ta mutu zuri har aulam tuzza wai ko an yanka ko ba an ka ba za ta mutu to na wurin ta zama mushi kamar a ce mota ta taka kan kan akuya ko abin nan da kunyan ta ragurguje a kasa to wani yanka za ka da wurin ai mushe ne kawai ai ba wani yankan da zai amfani a wannan wuri dama yanka abinda ake amfani yanka idan aka yanka a ga abu ya motsa koda da kafa ne haka to shike nan to za a cike idan aka yanka ya motsa haka to za a cike ba baya zai ya riga rayuwar ta riga ta fita to wani yanka kuma za a yi ko an yanka ko ba yanka ba dama shike nan wa ma adrakta bihi abinda kuka riska fi ruhi kuka riski ruhi fa za ba ta mu kuka yanka wata haraka ya dan yi motsi ba da zawi bayan yanka wa salamin huddabu jini ya zuba to fa halal wannan halal ne kuci wa ma zubi halal da su haka nan abinda aka yanka ma guma ka an yanka ma gunki da sunan gunki aka yanka shi aka zuba ma gunki jinin haramun da shi wa anta tastaqsimu bil azla haka nan wato ku rika neman rabo ko hukunci da tauran qur'a shi ma haramun ne tauran qur'a wani abu ne da ake bugawa a zamanin da zamanin jahiliya wani abu ne da ake ce ba tauran qur'a da akada alati kana al-kuffaru yahuduna minhu ilmu al-ghaib wanda cikin sa ne wato ainihin kafirai suke wato karbo ilimi na gaibu wa kana lahu sab'atun guda bakwai ne a zamanin da sab'atu akada tauran qur'a guda bakwai inda sa'adin al-kaaba wajen masu hidima a kaaba ne yake wato daya an rubuta amara ni rabbi sunan da yake nan wahidin kuma na hali rabbi daya amara ni rabbi daya na hali rabbi wato aka buga su sai ga zaka kana so kai wani abu sai ka zo aka buga ma sai ce amara ni rabbi sai fito to wannan abin kenan yana da kyau sai kai wai Allah ka ya ubarce ka gunki fa kenan daya kuma ta na hali rabbi in ka ga na hali rabbi ya fito to karka abu to Allah ya ce duk wannan haramun minkum sannan daya kuma an rubuta minkum daya kuma an rubuta min gairikum daya kuma an rubuta aqalun audiyatun daya kuma an rubuta mahamalun a ba shakara to idan arada insalu idan mutum ya nufi an yaf'ala zai aikata aiki ai amara an gane ya ci ila sana sai zo wajen gunki wa ya ci sadil al-kaaba bi sai sai zo masu hidima ga kaaba da wani abu ne mai da ruwa fa ta haramka la akda sai a zuba wannan kyauran qur'a ciki wai la sai aji idan zahara lahu al-kitu idan wannan kyauran qur'a ya bayyana allazi maktubun alayhi amara rabbi wanda aka rubuta amara rabbi sai fito sama to haraja ila ma yuridu to sai tafi abin yana da kyau kenan Allah shi ya ce wa qala inna sama sanama amara hu da sai ce gunkin ka ya umurce ka da kai wannan abin wajada al-izna min rabbih ya samu izini a wajen ubangijin sa ce amma wai za haraja na hali rabbi idan da aka buga sai na hali rabbi ya fito to taraka to wannan abin sai ya bar shi ne wa qala na hahu rabbuhu sai ce ubangijin sa ya hali shi wa za talafu fi nasabi waladin idan sun samu sabani wajen da an gane da aka haifa wulida wanda aka haifa wata nazo fi abi ana jahiya wai waye uban shi waye uban shi an kasa ganewa to ja'u ila al-kidi har yanzu sai a zo wajen kyauran qur'a sai a buga idan aka buga din haraja minkum idan aka minkum wanda ke da rubutun minkum ya fito to Allah ko hu din nasaba shi a dangantar da wannan da dangare da ce to danka ne amma wa din haraja min gairukum idan min gairukum ya fito na wasun ku ne ba na ku bane to na fahu sai su kore wannan su ba dan su bane wai za ka talakati wai za ku talakati idan an kashe mutum shi ma sai a zo an rasa waye ya kashe shi sai a zo a buga wannan kyauran qur'a duk zamanin jahiliya ake yi fa sai a buga idan aka buga haraja aqlun idan aka aqlu ya fito diya kenan to auje mu fi diya sai a ce to a ba da diya wa in haraja muhammalin idan kan muhammal ya fito to amalu to sai su bar shi ladi ya tafi badi ya kenan hadhihi hiya al-azlamu shine wannan azlamu da Allah yake magana allati kanu yasaksimuna biha wanda suke rabo da ita qabla al-islam kafin musulunci Allah ya ce haramun ne
akbar
wada halafi kullu talluni al-ghaibi ala dariqi ghairi shar'i haka nan duk abin da za a nuna ma gaibi ba ta hanyar shari'a ba haramun ne ne shehu dalafi man yatil arab haka da wanda yazo wajen wato masana ko kuma wal kahana ko bokaye wal istiharatu nawmiya ko istihara na bacci to haramun ne an gane wal jadawalu da jadawali wanda ake bugawa shi ma do haramun ne kullu hada dahili fi hadha al-kisu shehu yace duk wannan ya shiga cikin wannan raba amma al istihara annabawiya amma istihara ta annabi ko ta zata sunna an ta sallara ka ta ni lillah wanda mutum zai sallara ka abi wata da uka yi addu'a ayya tara Allahu laka ma huwa khairul laka Allah nuna ma abin da ya fi zama alhairi fa ba wa qafa da zalika fa huwa duk abin da ya ku bayar kai wannan istihara shine alhairi zalika huwa al-mawdu'u shi wannan shine wato muwafiqul shay wanda ya dace da shari'a amma taqalu ila al-ghaib amma tun kai akan gaibu fa zalika muhalibul lishar wanda ya saba ma shari'a da ce malam bincika duba mun ga gani a me zai faru zan yi tafiya gobe duk haramun ne wannan haramun ne shari'a ba ta yi da wannan Allah ya ce zalikum al-fil wanda fita ne daga da hurujun al-da wanda zala ya arafa yawm hajjatul wada wannan aya ta gaba ta sauka arafa ne a ranar hajjatul wada rana na 10 wato shekara ta 10 da hijira shine manzon Allah ya je aikin haji na karshe da kansa to a wannan rana ne aka saukar da wannan aya Allah ya ce yawma yasul ladina kafaru min diyu a yau wanda suka kafirci fa sun kaibe kauna wato ani daga addinin ku suna ga lallai daga yau sun kaibe kauna ba wanda zai rinde kuma ya dawo cikin addinin ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lamma hajara wanda lokacin da ya hijira je Madina waja amul qamul tasir yazo shekara ta 9 amara ababakar a shekara ta 9 da hijira sai umurci abubakar alal hujjat ya zama amirul hajji ya zama shine komanda na tafiya ya wakilci al-hazai ya zama shine amiru wa ma hajji da nafsi sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara manzo Allah bai aiki hajji da kansa ba falan ma kharaja abubakar da bakar ya fita bayan ya fara tafiya ardafahu bi ali yarkabu na qatar rasulullah sai kuma ya ce ma ali ya bi shi ali sai ya hauta gwan manzon Allah ya bi abubakar da sauri yana isa ya ce masa da abubakar a hanya falan ma ja da ya so ja abubakar ala sai sai da abubakar ya ce ana mabusun wa anta amirul amla to ni an aike ni ne kai ne shugaba kai ne amirul hajji koko ya abun yake kala la ali ya ce ba haka bane anta amiru kai ne jagoran aikin hajji kai ne amirul hajji amma wa ala al mabusu ma aka bi ayati bara'ati ni an aiko ni da ayoyi na bara'atu na suratul tauba guda 30 wanda Allah ya yi makafurai bara'a ayi kace kace da ka nuna musu daga yau kar wani kafiri ya ƙara zuwa aikin hajji kar wani kafiri ya ƙara zuwa kusa da dakin ka'aba to wadannan ayoyi sannan Allah ya ce su ne aka aike ni da su in je a karanta ba kafirai su bara'a 30 aya min awwal suratul tauba daga farkon suratul tauba na kana an Allah ya warware an gane na kana fi alquranul uhuda alqawli ya warware na alqawato alquran ya warware na alqaura allati kanu bainal muslimina wal kafir wa tsakanin muslimai da kafirai fi bidayatil islam a farkon musulunci wa haruma ayyadufa mushrikun bil bayt kuma haramun ne wani mushriki yazo ya dawafi a dakin kaaba ba da zalika al'am bayan wannan shekara muni hu amin alhajj an ana sa'ikin hajji daga yau kada al-arab laraba sun kasance ba kufurin tare da kafircin su yahujjuna kullu amin suna aikin hajji duk shekara wa bi zalika al'am a wannan shekara muni hu aka ana so an yi hujjal bayt mushrikun ba'da al'am wani mushriki ya aikin hajji bayan wannan shekara wa fi amil ashir a shekara da 10 haraja sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya fita aikin hajji bi nafsihi da kanshi wa hajja hajjatul wada ya hajji da ban kwana wanda daga shi annabi bai kare wani hajji ba kuma lamma harama da annabi ya harama min zulhulaifa azulhulaifa harama ba'ahu 70,000 nafar mutum 70
suka yi harama
tare da annabi musulmai mutum 70 a lokacin ba lamma qala labbaik allahumma labbaik wa qala hu jama'a sauran jama'a da ke bayan su ba suka ce labbaik allahumma labbaik wasalat aswat alhajij ila sama' sautin alhajij ya sadu da sama walamma dahalu makkata da suka shiga makka baki dan su da waɗannan jama'a nashi wara almuslimuna jam'al hujjaj musulmai suka ga taron waɗannan wato alhazai nazala hadhihi alaya shine wannan aya ta sauka alyawma ya'isa allazina kafaru min dinikum ayau fa wanda suka kafirci da suka bi kauna yau sun daibe kauna daga addinin ku alkufaru ma yasu min radatul muslimin illa yama hajjatul wada kafirai ba su daibe kauna ba daga ridda na musulmi sai wannan shekara da aka yi hajjatul wada lamma ra'aw min quwwatihi yayin da so ga karfi irin na manzon Allah ya zo da mutum 70 an yi aikin haji Allah ya ce ta fala takshawhu wakshawni kar ku ji tsoron mutane ku ji tsoro na ni inji Allah la takshawul kuffara kar ku ji tsoron kafirai la takafu illa Allah kar ku ji tsoron kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala bala ba wa qafa arifa da manzon Allah ya tsaya a arfa nazala sai wannan aya ta ƙara sauka alyawma akamaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa radditu lakum alislam dinan Allah ya ce yau kam akamaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku baki da ahkamuhu wa fara'ilahu da farlansa lam yanzal ba'da hadhihi alaya farilatun wala halalun wala haramun bayan wannan aya wani farali bai ƙara sauka ba ko halal ko haram Allah ya ce wa atamamtu alaykum ni'mati na cika ni'mata a gare ku ikmalihi wa qila bi duhuli makkata ko kuma an ce ni'mar shine shiga makka da aka yi waralitu lakum alislam dinan Allah ce na zanta addinin musulunci shine addini gare ni a yau alal yahudi wani bai yahudi ya faɗi ba sai na Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yace ayatun wata aya fi kitabikum al-tajib law alaina ma'asharal yahud da mu ne wannan aya nazala ta sauka gare mu yahudawa lantakazana yawma nuzulha idan wallahi ranar da aya ta sauka da mu mai da wannan ranar idi ala umaru sai na umaru ce wa ayatu aya wata aya ce Allah ya ce inda Allah ya ce alyawma akamaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dinan ala umaru sai na umaru ce aramna yawma nuzulha mun gane ranar saukanta wannan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam waqifun bi arafa mazala yana tsaye arafa yawmal juma'a ranar juma'a ajaba umar umar ya ansa bi anna al muslimina ay muslimai ittakhadhu yawma nuzulha idayni musulmai ba sun riki idi guda biyu ranar sauka wannan aya domin ta sauka ranar juma'a kaga juma'a yawmal idi sannan arafa yawmal idi eh kashi juma'a ka ta arafa mafi dalika al yau a wannan rana kuma ita ba ta ayatul milal kullan wato idin dukkan addinai baki ɗaya suka haɗu domin ranar juma'a ne ranar arfa ne ranar idin nasara ranar idin yahudawa sannan ranar idin majusawa ma kulluhum wafaqu zalika lahu dukka sun dace da wannan rana amma ta wafaqatul ayatul milal idin dukkan addinai ba taɓa dacewa ba fi yawmin wahidin a rana ɗaya kam da hukafin wannan rana wala ba da hukko bayansa amma nazalat da wannan aya ta sauka hadhihi alaya baka umaruna hada sai da Umar sai kuka ya kama kuka radiyallahu anhu qala lahu rasul sai manzo Allah ya ce walima me yasa kake kuka Allah ya ce da annana kunna fi ziyadati daiman ya rasulullah kullun cikin kari muke addinin ku amma wal yau ba yau din nan da ba aka kamala nan addinin ya da addinin mu ya cika Allah na sai mu gane annan ziyadatin ta kari ya kare ki ba wani kari da zai kare zuwa kuma wa shay'un duk abinda la yazalu baya da duwa to labuda an yanta kisa duk abin da bai karuwa to zai tawe fakana Umar a famar sahaba wato Umar ya zama shi yafi kowa fahimta cikin ainihin safai fakana hadhihi alaya wannan aya ta zama tunabi tana bada labari bi qurbi wafati rasulillah kusancin wafatin manzon Allah ya zo ba'da isnaini aw salasa wa samanina yawman bayan sauka wannan aya an ce manzo Allah ya ƙara kwana 82 ko da uku ya koma ga Allah idan ta yau ma akamantu lakum dinakum wa akamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce wa wajibun bi arfa yana tsaye arfa yace inna abdan hayyarahu Allahu fi ma indahu wa fil baqa'i fid dunya yace wani bawa Allah ya bashi zabi ko dai zabu abin da ke gare shi ko kuma ya wanzu a duniya ayi muddatin sha'a wanda irin mudda ya so baktara ma indallah sai bawa ya zabi abin da ke ga Allah annabi na fadin haka fa baka Abubakar Abubakar sai ya kama kuka fa qalan nasu sai mutane suka ce unzuru hada shay duk wannan da tijo yana kuka zikrul rasul wai man ba Allah ya ambaci abdan hayyarahu Allah Allah wato wani bawa ne da Allah ya ba zabi baktara sha'al indahu eh bawa ya zabi abin da ke ga Allah to mali Abubakar walil buka yazi me yasa Abubakar yake kuka akan wannan magana wa Abubakar kana ya fam Abubakar ya gane annal al-abd wannan bawa al-muhayyir wanda aka ba zabi huwa ar-rasul shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu in ayyarahu Allah baina ma inda wa baina dunya la yaktaru dunya abadan idan Allah ya ba annabi zabi ko dai abin da ke gare shi ko a duniya manzo Allah ba zai zabi duniya ba har abada fa kana hada na aya wannan ya zama wannan aya ya zama wato ba da labari ne na rasuwan manzo Allah lir rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine na aya yi waqafatihi a tsayuwar da ya tilka wannan tsayuwa da ya arfa ala shine manzo Allah yake cewa huzu anni manasikakum huzu anni manasikakum kuriyakin hajjin ku a wajena fala alli la ahujju ba'da hadha al-aw ko ina ma bazan ƙara aikin hajji ba bayan wannan shekara in ji manzo Allah bakana kama qala sallallahu alaihi wasallam lamarin kuma ya kasance kamar yadda ainihin manzo Allah ya faɗa a fi zalikal mawdu a wannan matsaya wa bi dalika kalma wannan matsaya Allah ya ce ala la tarjiu ba'di kuffara kar ku koma kafire bayana yadribu ba'dukum riqaba bali sashe ya rika wato dukan ya rika saran wayan sashe ai yawm hadha ai baladin hadha ai shahrun hadha wani wato wace rana ce wannan wani gari ne wannan wani wata ne wannan an gane sala wallahi yana tambaya hatta zanna annahu sayughayyiru isha muna zaton cewa ko zai canza sunan ranan ne lokacin ku
alhamdulillah sadaqallahu alazim
kuma kure da muka yi cikin wannan karatu Allah shi yafi a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ba mu lafiya zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye imanin mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ya kiyaye kasan mu iyayen malaman mu shanan mu Allah ya saka musu da alheri wanda ya dauki nauyin wannan karatu Allah ya saka musu da alheri ya biya bukatun sa aqulu qawli hadha وصغر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات لو كان غفارا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته